Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.41.49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da na FM da kuma Saroniya da Fara'a da Nomad da Lod da kuma Niya muryar Arewa. Kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voa.com. Jama'a, assalamu alaikum, barkanku da asubahin ranar Litini 4 ga watan Yuli. Da fatan masu azumi kuma an yi sakurin lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanun labarai.
Amurka ta yi Allah wadai da harin ta'addancin da kungiyar ISIS ta kai a Bagadaza, wadda ya halaka akalla mutum 124 da jikkata wasu 186 jiya Lahadi. Bangaladesh ta ayyana zaman makoki na kwanaki biyu bayan da wasu mayakan sa kai su bakwai suka kashe mutane 20 da suka yi garkuwa da su. A siyasar Amurka nan kuma jigajigan jam'iyyar Democrat suna hasashen cewa ba za a tumi yar takarar shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar ba saboda ta yi amfani da na'urar karba da aikewa da email na kashin kanta wajen tafiyar da ayyukan gwamnati.
To kanin labaran kenan.
Daliban makarantar kasar Amurka da ke jamhuriyar Niger kenan suna rera taken kasar Amurka a yayin bikin tunawa da ranar cika shekaru 240 da Amurka ta samu yancin kai.
Wanda shine yau, to za ku ji cikakken bayani a fagen rahotanni. A Najeriya yau kuma aka kammala karatun Alkur'ani mai tsarki na watan Ramadan a masallacin tarayya da ke Abuja.
Allahumma ajri ra'isan Najeri Muhammad al-Bukhari.
To za kuma a ji cewa sabuwar kungiyar tsagerar Niger Delta ta kai wasu sabbin har-har a Najeriya. Kuma kamar kowace ranar Litini, Ibrahim Alfa Ahmad na tafa da shirin ciki da gaskiya, inda a yau za a ji ci gaban ba'asin cikin da ake zargin wani ya yi mabudurwarsa bayan ya gotar mata da hankali. Amma yanzu sai a sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga labaran duniya. Amurka ta yi Allah wadai da harin ta'addancin da kungiyar ISIS ta kai a birnin Bagadaza, wadda ya halaka akalla mutum 124 da jikkata 186 jiya Lahadi. Cikin sanarwa da kakakin majalisar tsaron Amurka Ned Price ya bayar, ya ce muna ci gaba da haɗa kai da mutane da gwamnatin Iraki a yunkurin da muke yi baki ɗaya na ganin bayan ISIL. Waɗannan hare-hare suna ƙara ƙarfafa ƙudurinmu na ci gaba da bada goyon baya ga hukumomin tsaron Iraki yayin da suke ci gaba da ƙwato yankunan ƙasar daga hannun ISIL. A kuma daidai lokacin da muke ci gaba da matsakaimin yanke jijiyoyin kungiyar ta'addancin da na shugabanninta. Tun da farko a jiya Lahadin, ministan tsaron ƙasar Khalid Al-Ubaid ya gana da jakadan Amurka a Iraki Suwar Jones a birnin Bagadaza. Jami'an biyu sun tattauna kan yadda za su ƙara haɗa kai wajen yaƙi da ISIS. An kai harin ne da wata babbar mota da aka danƙara a nakiyoyi a wani wuri da ake hada-hada. Wannan shine hari mafi muni da aka kai a babban birnin ƙasar a bana. Kungiyar ISIS dai ta dauki alhakin kai harin da aka kai a gundumar da ake kira Karada. Harat ma tana cewa tana auna ƴan Shi'a ne.
Kasar Bangladesh ta ayyana zaman makoki na kwanaki biyu bayan da wasu mayakan sa kai bakwai suka kashe mutane 20 da suka yi garkuwa da su da kuma ƴan sanda biyu, bayan da suka kama su na tsawon sa'o'i 11 a wani gidan cin abinci a wata unguwar masu hali. Kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai harin, amma ya zuwa yanzu ba a tabbatar da wata dangantaka tsakanin maharin da ita kungiyar mayakan sa kai ta ISIS din ba. Kuma tuni wasu jami'an gwamnatin kasar suka karyata cewa wato da hannun ISIS a harin da aka kai. Ministan harkokin cikin gida na kasar Asaduzzaman Khan ya faɗi jiya Lahadi cewa maharan bakwai wanda aka kashe 6 daga cikinsu ba su da wata nasaba da kungiyar ISIS. Ya ce sun zama tsagero a cikin kasar ne karkashin wata kungiya da ake kira Jama'atul Mujahidin Bangladesh ko JMB a takaice, wacce aka haramta kwata-kwata a ƙasar fiye da shekaru 10 da suka gabata. Khan ya ce duk maharan sun yi karatu kuma sun fito ne daga gidaje masu hali. A halin da ake ciki kuma an kama wani ɗan shekaru 18 da haihuwa kan zargin yana kitsa maƙarƙashiyar kai hare-hare kan gine-ginen gwamnati a jihar Arizona da ke kudu maso yammacin Amurka.
A siyasar ƙasar kuma jiga-jigan jam'iyyar Democrat suna hasashen cewa ba za a tuhumi 'yar takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat mai jiran gado Hillary Clinton ba, saboda ta yi amfani da na'urar karɓa da aikewa da email na ƙashin kanta wajen tafiyar da ayyukan gwamnati a matsayinta na sakatariyar harkokin wajen Amurka ta farko a gwamnatin shugaba Barack Obama. Abin da ba zai faru ba kenan, in ji Senator Cory Booker daga jihar New Jersey lokacin da yake magana jiya Lahadin cikin shirin tashar talabijin ta CNN. Wannan abu ne da a gani na zai yi wahala ainihin a ce ya faru. Takwaran aikinsa Sherrod Brown shi ma ya furta haka cikin wani shirin talabijin a jiya Lahadi. Sace faɗi ya ƙaru ainihin bayan da Mrs. Clinton ta gana da jami'an FBI fiye da sa'o'i uku ranar Asabar. Wannan ganawa za ta kasance matakin kusa da na ƙarshe kamin ma'aikatar shari'a ta Amurkan ta fito da matsaya kan ko za ta tuhumi tsohuwar sakatariyar harkokin wajen ta Amurka da laifin karya doka. Wannan mataki ne da na yi ta yi zan yi tun cikin watan Agustan bara, Mrs. Clinton ta faɗa cikin shirin tashar talabijin ta MSNBC. Yayin da Mrs. Clinton take kokarin tarfa ruwa kan batun wanda ya ƙici ya ƙicinyewa, mutumin da ake sa ran zai kara da ita a zaben ƙasa mai zuwa, wato Mr. Trump na jam'iyyar Republican, ya yi amfani da sashinsa a dandalin Twitter, ya ce ba za ta sabu ba a ce wai hukumar FBI ba za ta tuhumi Mrs. Clinton ba, abinda ta yi ta karya doka.
To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wata tawagar wakilan majalisar dokokin Amurka ƙarƙashin jagorancin Senator John McCain ta kai wata ziyarar bazata da jirgin soja mai saukar ungulu zuwa yankin Waziristan mai ƙabilu mai yawan rikici a jiya Lahadi, wanda shi ne babi na ƙarshen ziyarar aiki ta kwanaki biyu da suka kai ƙasar, wanda daga nan ne wato za su tashi zuwa Afghanistan makwabciya. Yankin mai ƙabilu wanda yake kan iyaka da Afghanistan ya kasance a baya tungar ƙungiyoyin ta'adda na yankin da kuma na ƙasa da ƙasa da suka hada da Al-Qaida da Taliban da kuma wacce ake kira Haqqani, wanda waɗanda suke kuma amfani da yankin a zaman dandalin kitsa kai hare-hare a tsallaken iyaka. Amma rundunar sojin ƙasar ta ce kusan ta kammala kakkaɓe yankin Waziristan tun bayan da ta kaddamar da farmaki ta ƙasa da sama shekaru biyu da suka wuce. Da yake magana da wata tashar talabijin a Pakistan, Senator McCain, wanda shi ne ma shugaban kwamitin mai kula da harkokin soja a majalisar dattijai, ya ce ya gamsu da abin da ya gani.
Afghanistan hukumomin ƙasar sun kama mutane 740 waɗanda ake zargi suna fasa ƙorin miyagun ƙwayoyi. Magadashin ministan harkokin cikin gidan ƙasar mai yaƙi da miyagun ƙwayoyi Ba'az Muhammad Ahmadi ya gaya wa sashin Afghanistan na muryar Amurka cewa an yi kamen ne lokacin da 'yan sanda suka kai samame daban-daban har 588 a faɗin ƙasar. Hakanan Ahmadi ya ce 'yan sanda sun lalata masana'antun da suke sarrafa ƙwayoyi. Ya ƙara da cewa 'yan sanda sun kuma ƙwace makamai da albarusai da motoci 111 da tsabar kuɗi fiye da dala miliyan 2.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, yau ranar 'yancin Amurka ce, wato babban rana ce a nan Amurka da ma ƙasashen da ke tasawa da ita. Saboda yau take zagayowar ranar da majalisar nahiya baki daya ta amince ta kuma tabbatar da ayyana 'yancin kai daga Burtaniya da yankuna 13 na Amurka suka yi a ranar 4 ga watan Yulin shekara ta 1776. To, kamar yadda na ce, bayan Amurka kanta ana bukukuwa a wannan, wato na wannan ranar, a ofisoshin jakadancin Amurka da ke wasu ƙasashen ciki har da jamhuriyar Nijar, inda mutane da dama ciki har da jami'an gwamnati suka hallara suka kuma ji albishir na ci gaba da taimaka ma Nijar din ta fuskar tsaro da ci gaba da Amurka ke yi. Suleiman Muni Barma gare ka.
Oh,
Daliban makarantar kasar Amurka da ke jamhuriyar Niger kenan suna rera taken kasar Amurka a yayin bikin tunawa da ranar cika shekaru 240 da Amurka ta samu yancin kai, wanda ya samu halartar dumbin jama'ar da suka hallara a ofishin jakadancin Amurka tun a ranakun farkon samun yancin kan jamhuriyar Niger a 1960. Kasar Amurka ke tallafawa wannan kasa a fannoni daban-daban, lamarin da ya kara karfafa hulɗar diplomasiyar kasashen biyu, kamar yadda jakadiyar Amurka a Niger ambassador Eunice Redek ta sanar a jawabinta na ranar independence. Alashi Idi Barau shine jami'in hulɗa da yan jarida a ofishin jakadancin Amurka a Niger.
A cikin jawabin ambassador Redick ta tabo wato matsalan magana tsaro wacce kasar Niger ke fuskanta, wacce kuma a ciki Amerika ke taka muhimmiyar rawa ta taimaka ma kasar Niger da horo da kayan aiki da kuma irin hikima ta zakulo bayanai na siri wato intelligence, da kuma ta jinjina ma iyallai da sojoji da al'ummomin Niger waɗanda wato yaƙi da ta'addanci ko kuma hare-haren ta'addanci suka kai ga salwantar da wasu daga cikin mambobin iyallansu.
Baya ga dimbin ayyukan kare haƙƙin ɗan adam da na demokradiyya da shugabannin rukunonin al'ummar Niger da suka halarci wannan biki na cikon shekaru 240 da samun yancin kan Amurka, ministocin gwamnatin shugaba Isu Muhammadu ma sun hallara dimbi domin ƙara jaddadawa Amurkawa gamsuwa da ƙoƙarin da ƙasar ta Amurka ta sa gaba domin ci gaban Niger da 'ya'yanta ta kowane fanni. Ga abin da ministan harkokin wajen ƙasar Niger Kanal Ibrahim Yakuba ke cewa,
mu da Amurka yau hanyar mu guda, lissahi mu guda, kuma tahiyar mu guda. Mu babbar rana ce gare mu, babban amannan mu ne a cikin kokowar gari muke da fitinannin ga wanda suka kawo tashin hankali a cikin kasashen mu. Amerikawa suna kama mana, in aminin kana da abin alheri sai ka zo ka taya shi. Mu dai muna gane ma juna, kuma muna fatan ko da yaushe wannan hulɗa ta ƙara ƙarfi, kuma ta zama mai unhwani ce ga al'ummar ƙasar mu, kuma ga al'ummar Amerika, dan duniya ta zauna lafiya.
A ci gaban jawabinta, jakadiyar Amurka a Niger ambassador Eunice Redek ta yaba wa 'yan Niger da halin dattakon da suka nuna lokacin da aka gudanar da zaɓuɓɓukan 2016 ba tare da wani tashin hankali ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To, a gaida Sulaiman, a ci gaba da rufe tafsiran watan Ramadan a Najeriya. An rufe karatun Al-Qur'ani mai tsarki na watan na Ramadan a babban birnin, wato a babban masallacin tarayya dake Abuja, tare da gargaɗi da jawabai. Nasir Adamu Ilkaya, gare ka.
Allahumma ajri ra'isan Najeri Muhammad al-Bukhari. Allahumma ajri ra'isan Najeri
Hafizul Qur'an Malam Sani Manshabi Kano ke jin raka'ar ƙarshe da ta kawo saukar Al-Qur'anul Karim a babban masallacin Najeriya na Abuja. Malam Manshabi ya yi addu'ar jagora ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari don samun nasarar kawo sauyi da zai kyautata rayuwar 'yan Najeriya.
Babban fatan mu ga dukkan musulmi da wanda ma ba musulmi ba, tunda duk ƙasar mu ce gaba ɗaya a cikin ta muke, kamar yanda muke wa shugaban ƙasa addu'a, Allah ya ƙara masa lafiya ya bashi ikon sauke nauyin alƙawarin da ya dauka, to muna kira ga 'yan Najeriya gaba ɗayan su ci gaba da wannan addu'o'i.
Yau din nan Litinin da azumi ke cika 29 za a fara duba watan Shawwal na karamar sallah. Kwamishinan 'yan sandan Abuja Usman Alkali Baba ya yi zama da limamin masallatin Idi da kungiyar farar hula masu hulɗa da 'yan sanda don tabbatar da tsaro a filayen sallar Idin.
Mun san wayansu matakan da muke daukawa ana ganin kamar musgunawa ne, musamman ma idan aka ce a tsaya a nan ko a yi kaza, ga wurin parkin ka ajiye motanka, a gane cewa ana yi ne saboda jama'a.
Malamai irin su Husaini Zakariya na buƙatar haɗa kai da jami'an don samun cikakkiyar salama.
Taron Idi ya sha bamban da sallar Juma'a a masallatai, domin Idi waje ne buɗaɗɗe inda komai da kowa na iya shigowa, saboda babu ƙofar shiga babu ƙofar fita. Saboda haka muke neman haɗin kan wato 'yan sanda su kawo mana ɗauki ta yadda za a zo masallacin Idi lafiya kuma a koma lafiya.
Sheikh Suraj Alhaji Sabo Kefi na nasihar ci gaba da ayyukan alheri da adalci kan kowa,
musamman shi shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Buhari. Allah ya taimake shi, Allah ya ƙara masa kariya, jajircewarsa da kuma tuta da ya cira wurin tsayuwa akan gaskiya da kuma faɗa da cin hanci da rashuwa, to ya dage. Mu kuma mabiya mu ci gaba da haƙuri, kowa ya yadda zai gyara, amma in muka bar mutum ɗaya a santa muka ce shine kadai zai gyara, ni ban yadda zan gyara ba, to akwai matsala.
Ya zama wajibi mutane suke tsimi da tanadi idan yawanci mutane sun daina iya cika tankin mai, ko kuma a ce an ma samu raguwar tafiye-tafiye a motocin haya.
alhamdulillahi rabbil alamin.
To a gaida Nasiru. To a yayin da ake ta fadi tashin ganin an shirye tattaunawa da ƴan tsigiran Niger Delta, sabuwar kungiyar nan ta tsigiran Niger Delta din mai suna Avengers ta ce ta kai wasu jerin hare-hare kan tasoshin mai, al'amarin da ke daɗa gurgunta tattalin arzikin Najeriya. Daga yankin Niger Delta din ga wakilinmu Lamida Bakar Sakkwato.
Kungiyar da ta ce ta kai hare-hare ne a tashoshin mai na kamfanin man Chevron mallakar kasar Amurka da kuma kamfanin mai na NNPC mallakar gwamnatin Najeriya, waɗanda kuma kan tura danyen mai zuwa tashar mai ta Shiyar Wari da ke jihar Delta. Daga ranar Asabar zuwa ranar Lahadi da safe, kungiyar ta ƴan bindigan Avengers ta ce ta kai manyan hare-hare har sau hudu a jihar ta Delta, kuma ta yi nasarar lalata bututayen mai na kamfanin man NNPC da kuma na kamfanin man Chevron masu lamba 7 da 8 da ke tashar Abete a jihar Delta. Duk kokarin da nayi na jin ta bakin rundunar gamayyar tsaro ta JTF da ke aikin tsaro a yankin Niger Delta, lamarin ya cutura. Na kira mai magana da yawun rundunar Lieutenant Colonel Isa ta wayar tarho, amma dai ba ta shiga. To sai dai kuma naji ta bakin General Rabi Abubakar mai magana da yawun rundunar sojan Najeriya kan waɗannan hare-hare a wannan dantsinkin lokaci da ake shirin sulhu, kuma ya bayyana ire-iren matakan da suke ɗauka.
To mu dai a matsayin mu na jami'an tsaro, dole ne mu tabbatar cewa an samu kwanciyar zaman lafiya, kuma ba wani barazana zai samu ainihin canza matakan da muka ɗauka domin mu tabbatar cewa an samu kwanciyar hankali zaman lafiya a wannan yankin.
Batun tsagaita wutan nan da ake ta jan daga tsakanin gwamnatin Najeriya da su tsakiyar Niger Delta, wasu na ganin kamar ku rundunar sojan Najeriya wannan al'amarin yakan kawo muku jan kafa ga aiki.
To ai ka san mu jami'an tsaro ne wanda suke bin doka da ainihin kuma umarni na manyan shugabanninmu. So dole duk abin da za mu yi dole mu ainihin dauki abin da suka faɗa, sannan kuma dole mu aiki da shi. Kuma ya tabbatar ma 'yan Najeriya da sauran abokanmu na waje cewa soji suna ɗaukan matakan da dace su ɗauka domin tabbatar cewa an kawo ƙarshen wannan lamari.
Zuwa yanzu dai ƙasar ta Najeriya tana haƙo gangar danyen mai ƙasa ga miliyan 1 sakamakon hare-haren 'yan bindigar yankin Niger Delta. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
To a gaida Lamido, yanzu kuma bari mu koma gefe guda. Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Har yau dai muna kan batun Aisha Abdullahi Muhammad ce wanda ta yi zargin cewa wani mai suna Sagir Lawal a garin Gwarzo da ke jihar Kano ya bata wani cingam da aka sanya wani abu a ciki, kuma da ta ci ya sami sukunin yin lalata da ita har ta sami ciki, cikin da aka zo ake gardama har yanzu a kai. Ta ce ya bata wani magani domin zubda wannan ciki, to amma cikin bai zuba ba, kuma a bayan da ta haifi wata jaririya sai nemi da ko dai a kashe ta ko a yar da ita, abubuwan da su ma Aishan ta ce duk ta kiyarda ta yi su. A shirin da ya gabata mun tsaya kan inda batun ya je gaban ofishin CID na 'yan sanda, ofishin da saboda wasu dalilai ma ba su je ba sai da yammaci a ranar da suka je din.
Sai suka ce to mu tafi goban mu dawo, kuma babu takardar transfer. Sai suka ce mu tafi goban mu dawo. To da muka taho sai shi ya ce wai yana da jarabawa a ranar, da kuma ba zai dai samu dai lokacin zuwa ba har sai ranar Friday. Shi OC din ya ce to da aka ce ma a rufe shi nan dai, suka yi wannan, suka karbi belin shi, suka ba da waya da wasu takardishi na makaranta, sai aka karbi belin shi. Da aka karbi belin shi suka tafi, mu ma muka tafi, aka ce ni da yayan mu washe gari mu dawo. Muka dawo suka dade min tambayoyi akai duk na gaggaya musu, sai suka ce to mu je sai ranar Juma'a. Ranar Juma'a da suka zo muka shirya muka je state CID din, dan ranar ma ba su zo da wuri ba. Sai yamman dai muka sake koma, da muka je sai aka tura mu gurin wani mataimakin ASP Musa Majiya na cin Kano. Da aka tura mu wurin shi sai ya fara mishi tambaya yace kai ka san ta sai ya ce waya a bai sani ba sai dan hisban ka ya fara mishi bayani yace gashi ya ma ce in kashe yar na ki kashewa sai ya ce ai bai sani ba yace to akan me yace in kashe yarinya sai ya ce ai shi fa bai fada ba sai ya ce to ya zai baka san ta ba za ta yi maka sharri ne duk girman Kano ta rasa wanda za ta yi wa sharri sai kai kadai saboda kai ta tsana sai ya ce ai shi fa bai da abin da ake tuhumar sa bai san komai akai ba to ayayyansa sai suka dauko takardan kotu suka zo da shi nan kotun da muka ji sai suka nuna masa suka ce ga takardan kotu ai an kai case din kotu alkali yayi wannan din case din yace yayi watsi da ki a yace wai ko ya yanke hukunci ko me suka ce mishi ne sai ya karbi takardan da ya karba ya ce to ai tunda case ma ya riga ya je kotu su idan case ya je kotu ba a kawo yan sanda idan haka idan case ya zo gurin su sune suke da damun da za su tura duka inda suke so amma banda wannan tunda ya riga ya je kotu su ba abin da za su iya yi akai sai dai mu tafi mu je za mu iya shigarwa wani kotu sai muka ce to sai wan baban namu ya fito ya ce to shi zai je duka inda yake da wannan zai je ya karbo min yanci na to shi his passport din na gwarzo wanda yake cewa yake ba mu shawara ya ce mu je guri kaza commander din har ta suka wai in bai wasa ba sai ya rasa kujeran shi na commander na nan gwarzo to bandan sanya suka yi ba daga ƙarshe ni kuma dama a gurin wata makociyar mu nake a zaune dan gaba ɗayan su su sun ki zauna a wurin su su suwan baban namu shi matan shi ta ce ita wai bazan zauna a nan gidanta gaba ɗaya sun kiyarda in zauna daga ƙarshe ne na zo wurin wani ɗan uwanmu a nan Kaduna na buga mai waya nake farfada mishi sai ya ce ai shi bai san da abun ba ya ce to in taho gidan shi ina zauna a gidan shi tun dai yarinyan ba ta fi wata ɗaya ba har yanzu sai da matan shi ta haihu to dama tana da tsohon ciki shi ne ya ce tun da matan shi ta haihu za ta je gida wanka ne ni ma in tafi can gida wurin siwon baban namu to naje duk kowa ya ce babu wanda zan zauna a gurin shi shine ni kuma na taho
eh to amma ya akai kika zo Jos
da yake ya bani kudi yace wanda zan yi amfani da shi haka yace kuma in yi kudin mota to da su na biya na zo
to da kika zo nan Jos kina da ƴan uwa ne ko dai kawai kin zo Jos ne kawai
ba ni da kowa kuma na zo ne neman taimako
to amma yanzu gurin wa kike zama
nan mun je jama'ati ne wurin sa amma yanzu ina nan cikin tashawurin wasu mutane ina zaune to mun je jama'ati su ne suke taimako na sai kuma wannan bawan Allah da yake taimako
to amma yanzu me kike so a yi
ni ina so ne a wannan din akan case din a bi min haƙi na akan case din
haƙi kaman ke kina so ya aure ki ko kuma ya karbi yarinya ko me kike so
dan kin ga amma magana aure ne tunda aka yazo daga ƙarshe ma wulakanci ne iri mutum zai zo ya fuskanta ya ma yadda ya amshi ɗan shi kawai
to amma yanzu ya za a ce yanayin rayuwanki
eh to tunda je na zo nan gaskiya da yake mutanen nan na faɗa ni bayan Allah na gari gaskiya ba abin da zan ce sai dai godiya a can din ne dama nake fuskanta haka
to yanayin abun biyan bukata fa musamman da yarinya
duk suna yi
mutumin da ya dauki dawainiyar taimakawa domin kwatowa Aisha hakkinta shine Sa Muhammad Ali wani dan raji dake garin Jos
sunana Sa Muhammad Ali founder na Sa Muhammad Ali Foundation and chairman na Adak Farms and Milling Industry Limited so
to ya akai ka samu wannan baiwar Allah har ka shiga cikin wato batun da ta fada a ciki
well mu as an activist muna da contact kuma mutane da yawa suna da contact namu duk abubuwa da ya taso makamantan haka muna samu ana tuntuban mu sai mu ga mu kuma ta inda zamu shigo mu bada gudunmuwan mu
kamar ya akai har ka samu wannan bayani
akwai wani tazo tasha akwai wani mutum yana union sunan shi Korau sai ya kira ni sai ya sheda mini ga abun da yake tafiya so a lokacin da naji sai na ce to abinda zan yi ina zuwa zan shigo Jos. Na zo Jos akwai company na da nake kokarin establishing din Plateau State Office. So dama akwai provision na office na foundation inda muke bude company mu domin issue of founding, you know, activism baka isa kai shi ba founding ba. So company na shi nasa yana bada 10% yana founding na activities na foundation. So anana inviting nasu na zona interviewing inta naji yadda maganan yake, sai nace to shikenan te haguri insha Allah we will take measures tunda zamu dauki mataki. Tunda kuma abun daga Kano yake akwai barrister Audu Bulama, zamu yi aiki tare mu ga cewa mun ai amfani da kaman Human Rights Commission su mun involvement din su. We call him for dialogue, mu kira shi don asasanta in yace diyar ba tasa ba. So sai mu yi kokari ai DNA test, in an yi DNA test a can gwajin jini na kwayoyin halitta a gane lalle shi yana da alaka da da ko babu. Sannan in yana da alaka da da, then sai mu nemi Attorney General Office of Kano State for his prosecution. Ai mishi hukunci. Ita kuma mun kawo tsari wanda zamu kebata 15,000 a kowani 15,000 kowani karshen wata, don ta samu yadda za ta iya rike kanta ta taimaka da shi zuwa wata shida.
To amma batun wato samun juna biyu da ta yi da haihuwa ya zuwa yanzu me kuka yi akai?
Well, kin sani ba mu da details akan yadda suka hadu da kuma yadda ya faru. Duk abubuwan da ta faɗa a wajenta muka ji, ba mu ji ta wajensa ba. So ba mu da assurance abinda ta faɗa gaskiya ne ba gaskiya ba, sai bincike ne zai tabbatar, sai ga shiga ita.
Amma kun fara wannan bincike?
Well, yanzu dai maganan da muka ji ta wajenta anan muka tsaya. So muna preparing papers yadda za mu yi kokari kowa ya san ga abun da yake tafe kuma ga abun da yake kasa, don kuma mu jira menene martanin su, shi zai determining menene next action.
Masu sauraro, za mu ci gaba da bin sawu domin jin yadda wannan batu zai kaya. Ibrahim Alfa Ahmed ne a madadin Zainab Babaji ke cewar mu huta lafiya.
To a gaida mai kahon karo babba, yanzu kuma ga sahabu da labarai amma fa a takaice.
Amurka ta yi Allah wadai da harin ta'addanci da kungiyar ISIS ta kai a Bagadaza, wadda ya halaka akalla mutane 124 da jikkata wasu 186 jiya Lahadi. Cikin sanarwa da kakakin majalisar tsaron Amurka Ned Price ya bayar, ya ce muna ci gaba da haɗa kai da mutane da gwamnatin Iraki a yunkuri da muke yi baki ɗaya na ganin bayan ISIS. A Bangladesh, ƙasar ta ayyana zaman makoki na kwanaki biyu bayan da wasu mayakan sa kai 7 suka kashe mutane 20 da suka yi garkuwa da su da kuma ƴan sanda biyu, bayan da suka kama su na tsawon sa'o'i 11 a wani gidan cin abinci a wata unguwa ta masu hali a ƙasar. Ungiyar ISIS ta dauki alhakin kai harin, amma yanzu babu tabbas da wata dangantaka tsakanin maharan da ita kungiyar mayakan sa kan. Kuma tuni wasu jami'an gwamnatin kasar suka karyata cewa da dangantaka tsakanin ISIS da waɗannan mahara. A siyasar Amurka kuma, jigajigan jam'iyyar Democrat suna hasashen cewa ba za a tuhumi iyar takarar shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar mai jiran gado wato Marxist Hillary Clinton ba, saboda ta yi amfani da na'urar karɓa da aikewa da email na ƙashin kanta wajen tafiyar da ayyukan gwamnati a matsayinta na sakatariyar harkokin wajen Amurka ta farko a gwamnatin Obama.
To masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sahabu Imam Aliyu da ya taya ni, da wanda ya haɗa mana sautin Mr. CD, da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Malam Zubair Danmutan Sudan, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsin.